all about love.
Yes, it is.
Sweet love and affection. I'll put your name.
Yes, I will.
In the married section. Cause it will be mine. It will be mine. Then we'll climb to the top of the ladder. And that ain't all we'll do.
No, it ain't.
There'll be some teasing and squeezing. It's you I'll be pleasing. Loving and feeding. More love we'll be needing. My love is your love and your love. La da 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 da